Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 17 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To baban leje kadar Afghanistan da barariyar gwamnati ta nada shi a Majalisar Dinkin Duniya ya aje aikinsa a cewar Majalisar Dinkin Duniyar. Kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi fi da su gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kada a yau Juma'a kuma Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sha kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin.
To kanin labaran kenan, yayin da wasu 'yan arewacin Najeriya ke ci gaba da mika kokensu kan taɓarɓarewar tsaro a yankunansu, matasa a kafafen sada zumunta masu faɗa a ji sun fara ɗaukan matakan da za su fargar da gwamnati.
To magana ta gaskiya, an kai matakin da dole sai an tirsasa masu mulki sun ji sun tsaya kan hakkin abin da Allah ya dora musu na ɗawainiyar al'umma a kansu. Domin gaskiyar magana, duk wannan abu tun daga farkon sa ƙarshe in ka je ka bincike shi za ka ga laifi ne kurin da masu yi da shugabanni da mahukunta.
A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron faɗakar da 'yan jarida akan buƙatar mutunta 'yancin 'yanci rani kan kalaman da ke kama da na cin zarafi a yayin bada labari.
Wannan zance da jarodoji na kasashen Nasaru suke gaya musu masu 'yan uwanmu da suke zuwa kasashen washe neman bada, ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne, suna abubuwa wanda bai kamata ba, mun san da ba haka nan ba ne.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jakadar Afghanistan da habbarariyar gwamnati ta nada shi a Majalisar Dinkin Duniya ya aje aikinsa a cewar Majalisar Dinkin Duniyar. A ranar 15 ga watan Disamba ne Gulam Ezeksai ya aje mukaminsa a cewar wata wasiƙar da aka samu. Mataimakin kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Yanzu da Afghanistan take fama da matsalolin tattalin arziki bayan Taliban ta kwace mulki a cikin watan Agusta, ofishin jakadancinta a Majalisar Dinkin Duniya baya iya gudanar da ayyukansa a cewar 'yan diflomasiyya. Sai dai tuntubar ofishin jakadancin Afghanistan a Majalisar Dinkin Duniya domin jin ta bakinsa bai nasara ba. A watan da ya gabata ne Taliban ta buƙaci Majalisar Dinkin Duniyar ta tabbatar da Suhail Shaheen, tsohon kakakin ƙungiyar, a matsayin sabon jakadan Afghanistan da zai maye gurbin Ezeksai. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi ya fitar su daga gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Bisa ganganci ana kuntatawa fararen hula wurin samun abubuwan more rayuwa domin murkushe masu ɗaukar makamai. Majalisar Dinkin Duniya ta ce faɗa tsakanin sojoji da tsofaffin ƙungiyoyi 'yan bindiga da ma sababbin ƙungiyoyin yana kore iyalai da dama daga garuruwa da ƙauyuka a kowane wata, inda sama da mutum 248 suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin bayan juyin mulkin ya zuwa farkon watan Disamba. Galibin waɗannan mutane suna zaune ne a yankunan karkara masu yawan tsaunuka a arewa maso yammaci da kudu maso gabas, inda 'yan bindigan tsirarun ƙabilu da ke kiran kansu rundunar tsaro suka fi tsanani. A yau Juma'a, ƙungiyar Amnesty International ta fitar da wani takaitaccen rahoto akan hana shigar da kayan jin kai wanda ta tattara a wata tambayoyi da ta yi wa iyalai da suka rasa matsugunansu da ma'aikatan jin kai na ƙasar da ba ma'aikatan sa kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sha mummunan kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin, wani sakamakon da ya ɗora ayar tambaya akan shugabancinsa. Jam'iyyarsa ta lashe kujerar mazaɓar Shropshire ta Arewa a tsakiyar Ingila da wani gagarumin rinjaye a shekarar 2019. Sai dai jam'iyyar Liberal Democrat ta kawar da hakan a kuri'ar da aka kada a ranar Alhamis, sakamakon da zai ƙara tada hankali 'yan majalisar dokoki na Conservative. Johnson mai shekaru 57 tuni ya fara tada jijiyoyin wuya bayan kusan 'yan majalisarsa guda 100 sun yi tawaye a majalisa a ranar Talata game da bullo da dokar rigakafi da gwamnatinsa ta yi. Haka zalika aka yi ta masa sukar lamiri ga shugabancin da yake wa Burtaniya a cikin 'yan makonnin nan ta hanyar da'awar cin hanci da rashawa da rahotannin cewa shi da ma'aikatansa sun karya dokokin coronavirus a lokacin Kirismetin bara. Wacce ta yi nasara Helen Morgan ta faɗa cewa masu kada ƙuri'an sun aiki da saƙo daga kausar murya kuma a fili cewa jam'iyyar Johnson ta gama yawo.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A yayin da wasu al'ummomin arewacin Najeriya ke cigaba da miƙa kokensu a game da taɓarɓarewar tsaro a yankunansu, matasa a kafafen sada zumunta masu faɗa aji sun fara ɗaukan matakan da za su fargar da gwamnati domin ta san munin halin tsaron da ake ciki a yanzu. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana.
Abin da yake ɗaurewa kowa kai a dake ka a hana ka kuka, ni Hauwa Mustapha Babura, inda 'ya'yansa ake ɗauka da ba mu shiga wannan matsayi ba, da tuni sun ɗauki mataki, amma abin ya zama ruɗani a bacin zalunci da ake yi wa talaka a yau a Najeriya.
Matsalolin tsaro a arewacin Najeriya abu ne da ya ƙara tsananta musamman a kwanakin baya-bayan nan, inda miyagun iri ke ci gaba da aikata ɓarna, ƙona mutane da ransu, sace-sacen waɗanda ba su ji ba su gani ba, da sauran nau'ukan miyagun laifi, lamarin da sanya al'umma zama cikin ɗaɗar kusan kullum. Matashi mai gwagwarmayar nema wa al'umma sauƙi kan lamarin tsaro da ake ciki a arewacin Najeriya, Muhammad Rabiu ɗanta ne ya buƙaci a farkar da gwamnati ta yadda za su ji yadda sauran al'umma arewa ke ji a yanzu.
Wato batu da muka yi na cewa in ana son a ɗauki mataki mu daina ɗaukan matakai da muni al'umma gari, mai abin da zai shafi bayan Allah nan. Malamai sun yi nasiha duk wata hanya da ta dace ta sunna sun bi domin su faɗakar da su, wasunsu sun same su, amma muna ganin abin kamar yana wasa da hankalin al'umma. In ana son a yi, in kuma sun san sun tabbatar da gaskiya ba za su iya takatar da hanyar tsaro ba, su duk koma bin hanyoyin da muke bi da ake sace, domin a fahimta na shine wasu na halin ko unkula ne domin abin nan baya shafar su, suna bin hanyoyi na jirgin sama da jiragen ƙasa su tai duk inda za su je wanda yake da tabbaci na tsaro har zuwa wani matsayi. Kin ga sanda aka zo aka kulle airport ɗin Abuja, sanda ake gyara ta, ba a samu kidnapping ko guda ɗaya a tsakanin Kaduna zuwa Abuja ba, kowa ya san sati ɗaya da komawa airport ɗin Abuja aka cigaba da kidnap. Saboda menene? An san a bada tsaro tsakanin Abuja zuwa Kaduna lokacin tunda an san manyan mutane na irin wannan tsaron muke nema yanzu. Idan za a bada shi a wancan lokacin, yanzu za a iya bada shi domin rayuwarsu na da daraja, mu ma yanzu mutum tana da daraja.
A cikin matakan farkar da gwamnati ta ji tausayin al'umma da ke cikin mummunan yanayin tsaro, akwai tattakin lumana wanda matashi ɗanta ne ya ƙudiri aniyar a yi, kuma babban jami'in ƙungiyar SISLA kuma babban wakili a Amnesty International da Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya goyi bayan a yi tattakin.
To gaskiya harkar tsaro a arewa kullun da lalacewa take, saboda yawanci jami'an da aka ba su alhakin su gudanar da jagoranci a ƙananan hukumomi da jihohi da kuma ita da kanta gwamnatin tarayya ba su nuna kamar damuwa da abin da yake wakana ga jama'ar arewa ba. To inda har suna damuwa da gaskiya da sun fito sun yi hoɓasa an yi maganin ta'addanci da rashin tsaro da yake damun mutanen arewa. Saboda haka ni kawo ƙarshen bala'in da yake addabar mutanen arewa, musamman wannan kashe-kashe da rashin kwanciyar hankali da sace jama'a da ake da kokona dukiyoyinsu da ake yi, ni ina goyon bayan yadda za a fito a yi zanga-zangar lumana a nuna wa gwamnati kan cewa a wannan abu da take yi cin amana ne, ta ɗauki cikakken mataki da zai kawo ƙarshen wannan abun, kuma waɗanda suke da hannu su ma a kama su. Idan jami'an tsaro ba su da kayan aiki, alhakin gwamnati ne ta sama musu kayan aiki.
Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashir Sharif ya bayyana takaici kan yanayin tsaro da ake ciki a arewa.
To magana ta gaskiya, an kai matakin da dole sai an tirsasa masu mulki sun ji sun tsaya kan hakkin abinda Allah ya dora musu na ɗawainiyar al'umma a kansu. Domin gaskiyar magana, duk wannan abin tun daga farkon sa ƙarshe in ka je ka bincike shi zaka ga laifi ne kurin da masu yi na shugabanni da mahukunta. Ba hikima ba ce su shugabanni su zauna su bari ana zubar da ran talakawa kamar fari, su ƙi yin komai a kai bayan haƙƙi ne rantsuwa suka yi. mutane yara kanana da mata a zuba a tsohon rijiya a kunna musu wuta. Abinda muka gani ba a Sokoto kenan fa zuwa nan da muka yi ba. Wato ba labarin ma a sarar da duniya ta sani ya fara fa ba a yi. Saboda haka mu muna goyen bayan duk wani abu da za a yi a dawo da hankalin masu mulki su tsaya akan abinda suka yi rantsuwa za su yi wa al'umma.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya dai ta sha fada cewa tana neman magance matsalolin tsaron daga tushe kamar yadda mai magana da yawun shugaba Buhari Malam Garba Shehu ya bayyana. Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce arcewa da 'yan kamaru suke yi zuwa makwabciya caji sakamakon tashin hankalin jama'a yanzu adadinsu ya kai 85,000. Kamaru ta tura tawaga zuwa caji domin shawo kan waɗanda suka fice ƙasar sakamakon yaƙi da albarkatun ruwa ya haddasa da su dawo gida. Yayin da mutane da dama suka arce zuwa makwabciya caji amma akwai wasu 15,000 da suka ɓoye a cikin garuruwa da ƙauyukan ƙasar Kamaru. Rikicin ya ɓarke ne a ƙauyen Olumsa da ke kan iyakar Kamaru makonni biyu da suka gabata tsakanin makiyayan shuwa'ara da kuma masuntan Musgum. Jama'an Kamaru sun ce rikicin da ya ɓarke a kan albarkatun ruwa ya yi sanadiyyar ƙona ƙauyuka, kasuwanni da lalata gonaki da kuma kashe dabbobi da ma sace wasu. Babban jami'in hukumar 'yan gudun hijira a caji Papa Kisma Sila ya ce bukatun mutane da suka arcin yana karuwa a kulli yaumi. Hukumomin kasar Kamaru sun ce sun jibge sojoji a wuraren da ake yakin domin tabbatar da kare lafiyar 'yan kasa. A ƙarshe, akalla mutum 27 ake fargaban sun mutu bayan da gobara ta tashi a wani asibitin masu taɓin hankali a garin Osaka a kasar Japan a yau Juma'a. Kafafen yaɗa labarai da 'yan sanda suna gudanar da bincike akan zargin wani ne ya cinna wannan wutar. Wasu mutum 27 sun harbu da bugun zuciya a cewar wani jami'in kwana-kwana a garin nan Osaka yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters, wani salon magana da ake amfani da shi a ƙasar Japan kafin tabbatar da mutuwa a hukumance. Jami'in ya ce wani mutum guda kuma ya jikata.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kungiyar AJISEM da haɗin gwiwar UNESCO sun shirya wani taron domin faɗakar da 'yan jarida akan buƙatar mutunta 'yancin 'yan kirani. Ta yadda za a daina amfani da kalaman da ke kama da na cin zarafin bakin haure a yayin ba da labari. Wakilin Murya Amurka a Yamai, Sulaimomin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Yancin kai da kawo daga wannan ƙasa zuwa waccan ko daga wannan gari zuwa waccan na daga cikin muhimman yancin da ƙasashen duniya suka yi amanna a kansu ta hanyar yarjejeniyoyin da suka saka wa hannu. To sai dai rashin mallakar takardun da suka shata tsarin shigida ficin ƙasa da ƙasa wani babban laifi ne da kan jefa 'yan kirani cikin halin cin zarafi, yayin da kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da kalaman da basu dace ba akan irin waɗannan mutane da ke neman mafakar wasu matsalolin da suke fuskanta a yankunan da suka fito. Saboda haka kungiyar AJISEM da UNESCO suka shirya wannan taro da nufin ankar da 'yan jarida akan wannan batu, in ji kakakin kungiyar ta AJISEM Zahir Abdu.
Mun san mutane ne wanda ake tsammanin kamar ba mutanen kwarai ba ne suka zo cikin ƙasa ko suka zo suna harkoki wanda bai kamata ba. Don ka samu yanzu langashi inda ake kamar wanda muke cewa magana da ake basu gari su a bar walakantar da su. Sun da mutane ne, jama'a ne wanda suka hoto, akwai abin da sa suka hoto wagga tahiya da kowa Allah ya bashi incin da dokokin mu sun bashi mu mutum incin ya shi inda yake so. Kenan an ga mutane bai kamata ana musu dokan kamar ba mutanen kwarai ba. Ana kwatanta wannan tahiya da ake kafar kasa ka kashe kasa wata kasa saboda neman ci gaba, ana dokan shi kamar abu ne ba na kwarai ba, domin mun san da ba haka nan bane, tunda ba kowa bane malalaci. Wannan zance da jarodoji na kasashen nasaru suke ga ambasa masu yan uwan mu da suke zuwa kasashen washe neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki bane suna abubuwa wanda bai kamata ba mun san da ba haka nan bane to shine muke bada horo saboda yan jarida su sa abin da suke hodi ba komai bane wanda ake hutuwa da kasashen waje ake ciya ga mutanen mu nayi su samu su gane da haka na saboda su su kawo gaskiya
wakilin UNESCO a wurin wannan taro Usman Jibo ya fayyace gurin da kungiyar sa ta sa gaba a karkashin irin wannan zama da yan jarida
cette initiative pour le rappeler vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes
yace makasudin wannan taro shine mu karawa juna sani a tsakaninmu da yan jarida domin baiwa al'umma musamman matasa labarai na hakika akan batutuwan da suka shafi zuwa cirani kamar illolin da ke tattare da zuwa cirani ta barauniyar hanya da a ɗaya gefe maganar mutunta yancin yan cirani yayin da kuma zamu nemi haɗin kan shugabannin kafafen yaɗa labarai don ganin sun matsa kaimi wajen gabatar da shirye-shiryen faɗakarwa akan batun zuwa cirani
et favoriser la production régulière de contenus éditoriaux de qualité.
Kungiyar AGSEM ta bayyana shirin ci gaba da shirye irin wannan taro domin yan jarida na dukkan jihohin Niger don ganin sun shiga wannan sabuwar tafiya ta neman kare yancin bakin haure. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba ne da dorawa kan bitar muhimman batutuwan da wannan shirin ya kawo muku a wannan shekara mai karewa. Inda wannan mako za mu yi waiwaye kan janyewar da dakarun Amurka suka yi a Afghanistan a tsakiyar shekarar nan. Lamarin da ya janyo cece-kuce a ciki da wajen Amurka. Sai a biyo mu domin jin karin bayani sunana Mahmud Lalo. Madalla. A ranar 30 ga watan Agustan shekarar nan mai karewa ne sojojin Amurka suka fice daga kasar Afghanistan cikin wani yanayi da ya haifar da rudani da muhawara. Dakarun na Amurka sun janye ne bayan shekaru 20 da suka kwashe suna tallafawa takwarorinsu na Afghanistan wajen wanzar da zaman lafiya a kasar. Hakan ya biyo bayan ficewar da shugaban kasar Ashraf Ghani ya yi a farkon watan Agusta. Ita dai wannan janyewa da Amurka ta yi cikin abin da wasu suka kira hanzari ya janyo ga kausar suka akan gwamnatin Amurka. Ko da yake fadar gwamnatin Biden ta dora laifin akan gwamnatin Afghanistan da ta kasa rike kasar, wannan lamari ya sa a watan Satumbar da ya gabata majalisar dokokin Amurka ta gayyaci wasu manyan sojojin kasar don su bada bahasi kan abin da ya kai ga wannan janyewa da wasu ke cewa an yi ta ba tare da cikakken shiri ba. To shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin Amurka General Mike Milley ya kwatanta ficewar da Amurka ta yi a Afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska. Yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi.
It was a logistical success but a strategic failure.
Ya ce ta fuskar tsare-tsare an yi nasara, amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faɗi warwas. Hakan a cewar Mili ya kai ga aka waye gari Taliban ta koma kan mulki.
Outcomes in a war like this, an outcome that is a strategic failure, the enemy is in charge.
Ya kara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a Kabul. Babu wata hanya da za a kwatanta wannan lamari da ya wuce haka. Abinda aka gani kenan bayan shekara 20, ba fa kwana 20 ba.
Is the cumulative effect of 20 years, not 20 days.
A cewar General Milley, wanda bakin sa yazo daya da babban komandan dakarun Amurka General Frank McKenzie, ya so a ce an bar wasu dakarun kasar a baya.
My assessment was back in the fall of 20.
Yace bayanan da na tattara tun a lokacin farkon hunturin bara ne wanda har yanzu abin dogaro ne sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2500 ko kuma 3500 saboda kai ga mukta kwakwara
in order to move toward a negotiated gated solution.
I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000.
Anan kuma General McKenzie kene yake cewa ni ma na bada shawara kan mu bar dakaru 2500 a Afghanistan. Na kuma taba bada shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayina ne. Na kuma taba cewa ficewar dakarun mu zai sa dakarun Afghanistan su wargaje da ita kanta gwamnatin kasar.
Inevitably to the collapse of the Afghan military forces and eventually the Afghan government.
Wannan bahasi da janar-janar din biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu ba shi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talata da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadar ta shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta. Jen Psaki ita ce sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House.
And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops.
Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun ƙara adadinsu, kuma hakan zai sa faɗanmu da Taliban ya zafafa, da kuma an ƙara kashe mana mutane. Wannan shi ne gaskiyar lamari da kowa ya sani.
We would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about.
‘Yan Democrat da Republican duk sun cancanci gwamnatin ta Biden saboda ficewar da Amurka ta yi a ƙasar, inda suka ce an bar ƙawayen Amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba. An kuma ta caccaka sojojin ƙasar ta Amurka kan wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai bisa kuskure cikin ‘yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun Amurkan, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula goma. Harin da tuni General McKenzie ya ɗauki alhaki.
Are you confident that we can deny organizations like Al-Qaeda and ISIS?
Senator Mark Kelly na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. Yace shin kana da ƙwarin gwiwar za mu iya hana ƙungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu? Sai McKenzie ya ce,
I think that's yet to be seen.
Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. Manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta Afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba. Amma a darasin da suka koya dangane da lamarin, sun aika wa da shugabannin fararen hulan Amurka wannan sako.
So I would advise any leader,
General Milley ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara, kada a riƙa saka wa'adina dindindin. Ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu, a riƙa yin abu ana duba yanayi. Wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi.
Two presidents in a row put dates on it.
Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hambara ya fice da ƙasar, General McKenzie ya ce tserewar da ya yi ta ƙara dagula al'amura.
And when your president leaves suddenly in the middle.
Ya ce idan shugaban ƙasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karɓe ikon babban birnin ƙasar, na ga hakan zai kashe ƙwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi.
Finishes any chance at all you might have had of making a stand there.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da ke bitar muhimman batutuwan da muka tattauna a wannan shekara mai ƙarewa, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ali Rabkana Gashuwa, ta ce harkar tsaro a Najeriya ya gagari kwanjila. Ya kamata kowa da kowa ya ba da gudunmuwa don gwamnati ta gaza. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce muna marhaba da taron nema wa Najeriya mafita kan matsalar tsaro wanda Obasanjo da Abdulsalam suka shirya, ganin yadda taron ya tattaro masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa a Najeriya. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Malam Husaini Dangote ya karaso daga jihar Yobe, ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka, maganar gaskiya ni ana wa gani. Matakin gwamnatin Najeriya na ƙara wa jami'an tsaron 'yan sanda albashi don ba su ƙarfin guje shawo kan wannan matsalar rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi, ba wani rawar gani da za su taka ganin yadda cin hanci ya musu kanta a zukatan 'yan sandan kullum suna karɓar kuɗaɗe a hannun mai laifi da mara laifi da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Babandi Mamman Bande tare da Hamidu Kalalabuwa suka ce salamu BOA Hausa. Muna taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari muna cika shekaru 79 cif da haihuwa. Muna kuma kira gare shi yawa Allah da annabinsa da samar da ingantaccen tsaro a arewacin Najeriya. Sai sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce sanya dokar ta ɓaci a jihohin da ke fuskantar matsalolin tsaro a arewacin Najeriya ba shi ne mafita ba. Domin sanya dokar za ta gallaza wa al'ummomin da ke rayuwa a yankin ne kawai. Gwamnati ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Domin waɗannan 'yan ta'adda an san inda suke, mutane ne ba aljanu ba, wannan shi ne kawai mafita. Sako daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ina so ku bani dama na jajantawa iyalan gidan marigayi Sani Garba SK dan wasan Hausa wanda Allah ya yi wa rasuwa. Da fatan Allah ya ji kansa kuma ya bawa iyalansa hakurin rashinsa, amin. Sako daga Sani Muhammad Cindo Ungwakarofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce hakika matsalar rashin tsaron da ta dabaibaye kasar mu Najeriya yana da nasaba da irin laifuffukan da muke aikatawa a doron kasa. Da wannan nake kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu yawaita addu'o'in neman gafara Ubangiji. Sai ƙarshe nake roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaron da ya addabe kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sako daga Nasibatu Kabiru Kware ya ce salam BOA Hausa, na kira da gwamnati a Najeriya da cewa a gaskiya ya kamata dukkan wanda aka kama da muggan makamai ko kwayoyi to a gaskiya ya kamata a yi mishi hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga wasu. Sakon Shehu Adamu Jau cewa yayi to mun ji gwamnatin jihar Sokoto ta ba da umarnin gano mawaƙin nan da ya rera waƙa surgumin dan bindiga wato turji waƙa. To gaskiya abin dai akwai mamaki a ce har za a samu wani mawaƙi da zai shiga studio ya rera wa dan bindiga waƙa yana yaba shi duk da irin yadda suke kashe rayukan jama'a babu gaira ko dalili. Allah ya kyauta. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Jakadar Afghanistan da hambarariyar gwamnati ta naɗa shi a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ajiye aiki a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar. A ranar 15 ga watan Disamba ne Gulam Ezekzai ya ajiye mukaminsa a cewar wata wasiƙar da aka samu. Mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Yanzu da Afghanistan take fama da matsalolin tattalin arziki bayan Taliban ta kwace mulki a cikin watan Agusta, ofishin jakadancin ta a Majalisar Ɗinkin Duniya baya iya gudanar da ayyukansa a cewar 'yan diplomasiyya. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi ya fitar su daga gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Bisa ganganci ana kuntatawa fararen hula wurin samun abubuwan more rayuwa domin murkushe masu ɗaukar makamai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗa tsakanin sojoji da tsofaffin ƙungiyoyi 'yan bindiga da ma sababbin ƙungiyoyin yana kore iyalai da dama daga garuruwa da ƙauyuka a kowane wata, inda sama da mutum 248,000 suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin bayan juyin mulkin ya zuwa farkon watan Disamba. A ƙarshe, a yau Juma'a Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sha mummunan kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin, wani sakamakon da ya ɗora ayar tambaya a kan shugabancinsa. Jam'iyyarsa ta lashe kujerar mazaɓar Shropshire ta Arewa a tsakiyar Ingila da wani gagarumin rinjaye a shekarar 2019. Sai dai jam'iyyar Liberal Democrat ta kawar da hakan a ƙuri'ar da aka kada a ranar Alhamis sakamakon da zai ƙara tada hankali 'yan majalisar dokoki na Conservative. Johnson mai shekaru 57 tuni ya fara tada jijiyoyin wuya bayan kusan 'yan majalisarsa guda 100 sun yi tawaye a majalisa a ranar Talata game da bullo da dokar rigakafi da gwamnatinsa ta yi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu Amadadun Babu ya fi makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jule Ladas Rashim da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.